sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Freedom muryar jama'a ki gabatar da Indaranka. Kacibin smogun gamo a karan farko an gamu tsakanin sabbin sarakunan masarautun nan hudu da kuma sarkin Kano, har ma kuma wasu suka ce an ga taluru an ga tabargo, yayin da masu ciwon koda ke fama tare da roƙon gwamna kan a dubi girman Allah ka musu tallafi. Su ma dai masu ciwon sikila sun shigo suna cewar irin wannan lokaci na hunturu ya fi addabar ciwon su, kuma su ma suna barar magani. Tausayi da sassaucin kotu ya sa ta bayar da belin malamin jami'ar nan ta Bayero wanda aka gurfanar a gaban kotun rijiyar Zaki bisa zargin kwakkwalawa sirkan sashar bayan da ya shafe kwanaki a gidan cin gamsa. Za mu karanto muku wasikar malam Botorami wanda ya ce ya je ziyarar aiki asibitin koyarwa na malam Aminu Kano, amma ya ce ya ji kunya domin gwiwoyinsa sun yi sanyi matuƙa. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Nasir Salisu Zango ne ke muku sallama tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin Indaranka, wanda masu salon magana sukan ce ka sha kallo. Yau ma dai zamu dauko shirin ne da batun ƴan uwa masu fama da lalurar ciwon koda. Kamar yadda aka sani dai, wannan ciwo na koda masifaffen ciwo ne mai galabaitar da mutane ga cin kuɗi, la'akari da cewar duk wanda ciwon ya kama sai an dora shi akan matakin wankin koda mai tsadatsiya wanda galiban mutane ba sa iya biya. A mako guda zaka iske mutum kankashe dubban nerori wanda a dangi ma ba kowanne ne ke iya jurewa ba. Kamar yadda za ku ji a ci gaban hiranmu da wannan bawan Allah Ismaila Zakari wanda ya ce gidajensa da gonakinsa kam sun kare a wankin koda, gashi har yanzu ana fama ba a warke ba.
Yau gonanmu satun mu huda a asibitin nan, a ranar da aka kwantar da mu akwai mahin danya yana dama shi ne yake taimakawa.
Haka kuma a lokacin da wakilin mu Aminu Abdu Bakano ma ya ziyarci ɗakin wankin koda na asibitin koyarwa na malam Aminu Kano, ya iske wani bawan Allah na ta murƙusu su a cikin tsananin ciwo, kuma Bakano man ma ya zanta da ɗan uwansa wanda shine ya bashi gudunmawar koda akai masa da shi.
Ni ba na ne uwa ɗaya uba ɗaya muke da shi, to ni na masa yunkuri na bashi koda ta guda ɗaya an sa musu wata hudu kenan baya da suka wuce, tausayawa ne shi yasa har ne wannan yunkurin ma na bashi.
Yanzu haka dai roƙo yayi yawa ga gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje kan yayi wa Allah da ma'aiki ya kawo tallafi wajen wankin koda a mayar da shi kyauta kamar yadda wasu jawayin suka yi, duba da yadda ake samun ƙaruwar masu wannan bala'ayyen ciwo a jihar nan. Allah ya sa gwamna ya ji. Su ma masu ciwon sikila sun yi irin wannan roƙo, suna masu cewar sanyi ya shigo kuma a yanayin sanyin ne ciwon su ya fi tashi da galabaitar da su, don haka suke roƙo ga mai girma gwamna da sauran masu hali da su taimaka da samar da magungunan su domin tallafawa rayuwar su. Baharu Faruku Fage shine shugaban kungiyar masu sikila da ke shan magani a asibitin Murtala, ya ce dan girman Allah a taimake su.
A halin yanzu muna buƙatar jini da kuma ledar da muke zuba jini, saboda mutane suna zuwa za su bamu jini amma aka so muka ajiye ta, duk wanda ya zo dan uwansa sai mu dau ledar mu bashi, kuma lafs kudin screening ma ba sa mana.
To Allah ya bamu lafiya. Yayin da rayuwa yake tafiya baibai, yawancin wakilai idan an tura su wakilci a zauren majalisun dokoki sun fi wakiltar kansu da iyalansu, domin ba kowane ɗan majalisa ne ke tsayawa wajen mayar da hankali kan matsalolin da suka shafi al'ummarsa ba. Sai dai kuma irin wannan wakilci a iya cewar su al'ummar ƙaramar hukumar Fage su kam sun taki sa'a bisa samun sabon farin wakili Honorable Tukur Muhammad, wanda suka ce ya rantse kan cewar buƙatun mutanen al'ummar ƙaramar hukumar ta Fage da yake wakilta su ne a ala a gare shi fiye da komai, kuma samun lafiyar al'ummar Fage shine muhimmin abin da ke masa ciwo zuciya. Su dafa masa wajen ganin an daga darajar wasu asibitoci guda biyu da ke yankin ƙaramar hukumar ta Fage.
Yan uwa na yan majalisa, waɗannan asibitoci guda biyu na Saba Garba wanda ke ƙwaryar Fage da kuma na Sabon Birni wanda ke garin Sabon Birni, muhimmancin su ya wuce ga al'ummar ƙaramar hukumar Fage kawai, hatta makociyar mu ta Ungogo garin rika fiye da guda biyar wannan asibitin suke zuwa neman lafiyarsu. Duk da muhimmancin wannan asibitoci, har yanzu matsayinsu bai wuce asibitin Shakatafa ba.
Honorable Tukur Muhammad Fage kenan, tsohon shugaban karamar hukumar Fage, kuma dan majalisar dokoki, mai wakiltar karamar hukumar Fagen a zauren majalisar dokokin jihar Kano a yanzu. A yau ne shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kawo ziyarar aiki nan Kano, inda ya halarci taron yayi ƴan sanda da suka kammala samun horo a jami'ar ƴan sanda ta Wudil dake nan Kano. Yayin ziyarar, shugaban kasa Muhammadu Buhari ya hori ƴan sandan da aka yaye da su zama masu gaskiya da rukun amana, tare da kasancewa jakaduna gari. Wasu daga cikin sabbin ƴan sandan ma sun yi jawabi, suna masu cewar za su bayar da gudunmawa wajen ciyar da kasa gaba.
Sunana Dauda Yahaya Suleiman. Eh, gaskiya wannan rana ne na farin ciki wanda ba za mu taɓa mantawa ba.
Sai dai kuma a yayin taron wakilin mu Abdullahi Isa ya rawaito mana cewar tauraruwar sarkin Kano Muhammadu Sunusu Nabi ta haskaka sosai a cikin dukkanin sarakunan da suka halarci wannan taro, domin hatta ga wajen zama ma an sa shi a layi guda da shugaban kasa, yayin da sauran sarakunan suka mara musu baya kujerun baya. Haka kuma hatta ga haba-haba, rahotanni sun nuna cewar shugaban kasa Muhammadu Buhari, wanda shine babban bako, ya fi nuna haba-haba ga sarki Muhammadu Sunusu Nabi, wanda ya ziyarci wannan taro a cikin motarsa budaddiya, kuma shine kadai aka ce motarsa ta yi tattaki har gaba-gaba gurin manyan baki. Haka ma ga hirar gani bukui ko kuskus, an ga shugaba Buhari yayi ne da sarkin Kano Muhammadu Sunusu Nabi. Daga bisani, bayan ma an kammala taron ma, mutum biyu raksu suka raka shugaba Buhari bakin mota, ya shiga aka yi sallama. Wato mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Gandu da Kadimul Islama, da kuma mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sunusu Nabi. Kuma ana tafe su ukun, ana rangwada irin ta shugabanni, cikin marmishi da nuna cewar dama can tigeza. Lamarin da wasu ke cewar wai an ga taluru an ga tabargu. Ha kuma rahotanni sun nuna cewa an samu akasi a ƙarshen taron, bayan da aka samu lalacewar mota ta guda daga cikin sarakuna. Allah ya sa an yi taro lafiya, kuma Allah ya sa baki sun koma gida lafiya. Masauraro, shirin Inda Ranga kuke saurara daga nan Freedom Radio, muryar jama'a. To madalla. Daga kasar Ghana kuma wani mutum ne da matarsa suka rafawa kansa asiri ta hanyar sana'ar tuki. Mijin na tuka motar, matan na yi masa kwandasta, tunda dai ba a ce mata karyar mota ba. Wakilin mu Hassan Awwal Muhammad yana da cikakken bayani.
Ma'auratan sun yanke shawarar daukar sana'ar tukin mota a matsayin direba tare da kwandasta, inda mijin yake tuka motar, matar kuma take nema masa matafiya, wato passenger. Mutanen, mutumin wanda tun a shekarar 1989 ya mallaki katin shaidar tukin mota a kasar ta Ghana, ya ce sun yanke shawara ne su rungumi wannan sana'a tare da mai ɗakinsa, saboda wancan lokaci kasuwanci abu ne mai wahalar gaske, kuma haka babban kalubale ne wajen gudanar da harkokinsu na gida, musamman ɗaukar nauyin karatun yaransu. Bayan da suka tara kuɗi ne domin komawa kasuwanci, a ƙarshe suka ajiye sana'ar tukin motar, suka kuma bude sabuwar sana'a.
An gaishe ka Awwal, ai da ma abin da namiji yayi, mace an ce za ta iya wanda ya fi shi. To yanzu kuma bari mu leka kotu, domin a yau ne mai shari'a Aminu Fage ya bayar da bailin Dr. Mustapha Hashim Kurfi na jami'ar Bayar da ke nan Kano. Kotun kuma ta fage inda ya sharadin cewar sai shugaban tsangayar nazarin zamantakewar dan adam na jami'ar ta Bayar ya tsaya masa, kuma idan Dr. Mustapha ya tsere, shugabar tsangayar zai biya naira 500,000 cas-cas ga kotu. An kuma sharɗanta cewar kar daktan ya sake buga waya yayin cin mutunci, ko zagi ko kwala ashar, ko ta waya ko ta hanyar ta daban. Tunda fari dai ƴan sanda ne suka gurfanar da Dr. Mustapha Hashim Kurfi bisa tuhumar bata suna da cin mutuncin wani mai suna Abba. Abba ne ma ya shigar da karar, bisa yanda yayi zargin cewa Dr. Mustapha Kurfin ya duddura masa ashar da kuma wasu maganganu na batanci wanda ba za ma iya bayyana su a dandamali irin wannan ba. Abban kuma ya nadi muryar Dr. Mustapha ta wayar tarho, kuma tun a ranar 16 ga wannan watan, lauyansa Barista Ma'arub ya kasai ya roki kotun da ta bare belinsa, sakamakon sukar mai gabatar da kara kuma kotun ta aike da Dr. Mustapha gidan Kasu zuwa wannan rana ta 19 ga yanzu. Allah ya tarfa wa garin Dr. Nono aka bayar da belinsa. Mai shari'a Aminu Fage ya kuma sanya ranar 10 ga watan gobe sabuwar shekara kenan, domin a ci gaba da yin wannan shari'a. Allah ya sa mu dace. Daga Amurka kuma, yanzu haka majalisar wakilan kasar ta tsige shugaba Donald Trump, mana an yi impeaching ɗinsa. Ko da yake mutane da dama sun yi zargin cewa daga tsige shi sai sauka, to sai dai masana sun ce a ba haka bane, dole sai an kai maganar majalisar dattijai. Dalilin haka ne ma wakilin mu Yusuf Ali Abdullah yayi nazari akan wasu shugabannin Amurka guda uku da aka taba tsigewa, lamarin da ke nuna cewa ba akan Trump farau ba. Ga isuhu.
Shugaban kasar Amerika Donald Trump ba shine na farko da majalisar dokokin kasar ta fara tsigewa ba, domin kuwa akwai tsohon shugaban kasar Amerika Andrew Johnson, shugaban kasar Amerika na 17, wanda majalisar kasar ta tsige shi a ranar 24 ga watan February na shekarar 1868. Sannan kuma idan jama'a na iya tunawa, shi ma dai Bill Clinton, tsohon shugaban kasar Amerika na 42, shi ma majalisar kasar ta sanar da tsige shi a watan October na shekarar 1998. Sannan kuma sai shi Donald Trump, wanda kuma shine shugaban kasar na 45, wanda kuma majalisar ta sanar da tsige shi a yau 18 ga watan Disamba na shekarar 2019. Majalisar ta ce ta tsige Donald Trump ne bisa la'akari da aikata wasu laifuffuka guda uku da shi Donald Trump din ya aikata. Haka ne sanya shugabar majalisar ta wakilai, wato Nancy Pelosi, ta bayyana cewa 'yan majalisu 230 sun goyi bayan tsige Trump din, a inda 197 suka kyamun cewa da hakan.
Allah ya sa mu dace. Anan kuma an bayyana injiniya Mustapha Balaraba Shehu FNSE, dan asalin jihar Kano, sabon zababban mataimakin shugaban injiniyoyi na duniya, wato World Federation of Engineering Organization, da cewa mutum ne zakakuri mai kokari wajen ganin cewa al'umma ta ci gaba da kuma tsaya wa tsayin daka wajen kyautata ayyukan injiniyanci a fadin duniya. Injiniya Mustapha Balaraba Shehu dai an zabe shi ne a matsayin mataimakin shugaban kungiyar injiniyoyi ta duniya, wanda ya zama abin alfaharin Kanawa, domin ba a taba samun dan Najeriya ya rike wannan mukami ba. Tsohon shugaban injiniyoyi na ƙasa da Afirka baki daya, injiniya Mustapha Balarabe, ya zama wani garnakaki da duniya ke ci gaba da alfahari irin su. A cewar injiniya Ibrahim Khalil Inuwa, tsohon injiniya dattijo kuma a wannan fanni na injiniyanci,
abun alfahari ne gare mu, domin gaggiye ne ga wannan harka. Ya biyo bayan mu, ya yi shugaban kungiyoyin injiniyoyi na Najeriya na kuma ya yi na Afirka ma. Kuka ga shi abun alfahari ne gare mu cewa dan mu ya fito kan mu, ya Allah ya taimake shi, ya ba shi wannan dama.
To Allah rika. To ga mun sallama ga ta daddar neman taimako ta wani kankanin yaro dan wata 10 mai suna Aminu Hussein, wanda ya kone mahukunta asibitin kashi na Dala, suka buƙaci naira 200,000 domin yi masa aiki. Dangin sun ce ba su da kuɗi. Sai kuma takaddar neman taimako ta wani bawan Allah mai suna Muhammadu Sa'idu, wanda ke kwance a asibitin Koyarwa na Malami ni Kano, amma mahukuntan asibitin sun ce kuɗin su ya ƙare, kuma ana dab da sallamas duk da cewa bai warke ba. Matukar ba a cika kuɗi naira 80,000 ba. Dan haka shi ma yake roƙon ku, bayan Allah ya taimaka a taimake shi. Sai kuma takaddar neman taimako ta registration ta wata ɗalibar ta ce a duba Allah a sake sunanta. Ta samu gurbin karatu, za ta karanta BSc Biochemistry a jami'ar Bayar da ke nan Kano, amma kuma kuɗin registration naira 46,000 ya tsaya mata. Dan haka take roƙon bayan Allah a taimaka a ceto rayuwarta. Haka kuma wani bawan Allah ta hannun manaja Aisha Bello Mahmud ya aiko da tallafin naira 20,000, yace a nemi mara lafiya da ya cancanta a biya masa. Saƙon ya iso, Allah ya saka da alkhairi. Abinda kuke, Allah ya sa ku ɗauki ninkin baninkin a gidan aljanna. Dole anan zamugin tsashirin. A madadin dukkanin abokan aiki, Yusuf Abdullahi Amin Abdu Baka Noma da kuma Awwal Hassan Muhammad, Abdurrahman Hamis na Maidina da taimakon Salisu Ahmad Garanya suka sarrafa min na'ura domin ku ji ni. Nasir Salisu Zango da na shirya na kuma gabatar. Nake muku sallama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.